To bayan dai an jima ana kai ruwa rana a ranar Juma'ar da ta gabata majalisar dokokin Jamus ta Bundestag ta amince da baiwa waɗanda suka shafe shekaru biyar a ƙasar fasfo na ɗan ƙasa a maimakon shekaru takwas zuwa goma da ake shafewa a can baya. Sanarwar shakka babu ta jefa dubban mutane cikin yanayi na farin ciki. Wasu 'yan ƙasashen Afirka da muryar Amurka ta tattauna da su. Suma dai sun bayyana yadda suka ji bayan samun wannan labarin.
Ni ne Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto. Baki da suke da zama a Jamus da rayuwarsu na da wuya domin su samu 'yancin zama a cikin wannan gari. Da sauki ya zo ta ai, mu za mu yi hamdala.
Sunana Umma Aliyu Musa. Babban farin cikin da jama'a suka yi shi ne akwai abubuwa da dama da wannan sabon doka ya taimaka ya kawar a kan wahalhalun da ake samu na da. Na farko dai maimakon shekara takwas zuwa goma, mutum a cikin shekara biyar ma zai iya samun fasfo. To yanzu haka dai akwai da dama wanda sun yi shekara biyar ko sun fi ma, to wannan ya zama musu abin farin ciki ne nan da za su samu.
Sunana Muhammad Awa. Allah ta alhamdulillah, domin sun kawo sauki dai yadda suka yi mu yayi daidai kwarakwa.
Kashi 18 cikin 100 dai na al'ummar Jamus baki ne kamar yadda kididdiga a kafar ta nunar. To yanzu dai sabuwar dokar ta amince mutum ya ci gaba da amfani da fasfo na kasarsa ta asali, saɓanin yadda a baya dokar ta Jamus ba ta yadda da hakan ba. Sai dai akwai kasashe kamar Ghana da Kamaru da dokar kasarsu ba ta amince musu zama 'yan wata ƙasa ba baya ga kasar a lokaci guda. Leo King ɗan Kamaru ne da ke son ganin gwamnatin kasarsa ta janye wannan haramcin.
I received the news with so much joy. However, as a Cameroonian, I am sad because my country,
kafin mace gajiyar dokar sai na sallama fasfo na Kamaru. Kiran da zan yi ga gwamnatin ƙasata ta Kamaru ta sake nazari na amfani da fasfon ƙasashen guda biyu. Sabuwar dokar ta tanadi a baiwa waɗanda suka cika shekaru uku a ƙasar katin ɗan ƙasa na dindindin, musamman ga waɗanda suka ba da himma alaƙantar harshen Jamusanci da ma sajewa da al'adun ƙasar. Wannan ya sa Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto, masanin zamantakewar iyali a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gidan Jamus, ya ƙara jan hankalin rukunin da ke fatan samun takardar.
Koyon yaren garin wajibi ne. Ko da wani lokaci dukkan tulin shekarun da kai a cikin wannan gari sai an kawo ma wanda ya je ma translation to shi ka ga nan da nan shi su gaji da kai. Kuma ya kiyaye da sabawa ma dokokin gari. Kun kai qualify a baka citizenship a yau, she sun je sun yi bincike irin naka rayuwa a cikin wannan gari. Kana da wasu criminal acts, almisali rashin gaskiya da ta'addanci, to suka ga haka game da wannan ya aibar su hana. Ana ba wasu amma kai shi a hanata. Kuma suna da gaskiya.
To fasfo na ƙasar Jamus dai na ɗaya daga cikin fasfuna mafi ƙarfi a duniya, inda yake bayar da damar shiga ƙasashe aƙalla 190 ba tare da biza ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.